Exclusionary from KDSRecords.com. Swips in the building. Alalomo. Kauka lalomo. Sasa kalalomo. Finish. SDK. Shabiku lalomo. Alalomo. The indaki that the shigani motanaki. Alalomo. The indaki that the shigani motanaki. Alalomo, we killing the game, we murder the beat, we get in the beat. Alalomo, we killing the game, we murder the beat, we get in the beat. Me call that be as a kawaii, lalomo. While I shake a kashinka do kalalomo. Heading to the top, getting high, babu alamo. Kasaru, kachiro, tukura, tailomo. To adataru, akawai, sabon, sauti, nakao, malazuka, kalapawa, de yafina, baba lao. Fans, this is a majawa, but I shall live with the power. All these rappers came and make you snow, but niwu tanakao. I'm a lyrical guru, boy. Nikkei, sasu, gudu, kei. Uncle, he's a mokai, I'm a mother. Shout out to Bobby Digger, Rimawa, kei. Everybody wanna hear my song, kei, ada kura, mei. The daka, taka, kataka, koko, mbirki, taka, speed and have a flow, switch is incomparable, the naka. Nikkei, taku, asahara, but mistake, but lane, yara, but I'm chips, chara, fast, by an asa, kamara, nikkei, lalamo, flow, sende, ke, iya, pala, kilo, bama, tapa, chinaman, the bar, iya, kara, kilo. Kupcha, mala, ko, in shaka, kama, milo, nabasa, hip hop, daddy, assassin, attacker, I will. I'm dad, kola, baby, what the sugar, by a lalamo, missing, assassin, I gina, kama, mala, me, that, ala, boy, the kickers, kama, ke, sisa, a har, kama, baba, where I'm on it, when the bitch, I get on my salam, wait. Alalomo, the indaki that the shigani motanaki. Alalomo, the indaki that the shigani motanaki. Alalomo, we killing the game, we murder the beat, we get in the beat. Alalomo, we killing the game, we murder the beat, we get in the beat. I salamu say wani the wani. The wani. Malanto kai sauri kabani akwai wanda sun rigane amma ba mai yi kaman ni we bowling muna cin kollo da kai kaman kavani ba mu taku daga dara aiwa kuki muka sara bude radio har dai in kana so ka saurara nike kada kura ba wuka kuma ba gora muna ba su irin hitin da zai daga musu mora ga mun nan shigowa ta kowa ya bude fili sai a jefe malan ko in tona ma asiri we doing it gentle ba ruwan mu da sauri shi yasa in ka duba zaka ga flow sun mu da kauri ku yi hanzari ku lalmo buhu na zai jika duk hitin da ya rena mu yau wanda shi zai jika I'm gonna grind you kamar engine nika ai babu hadi sakalan dogon The shot nigga sun ga musu lafa akwai mu yana musu dadi domin an dafa yanzu muka fara yanzu ne tutan muka kafa so kaga inda muke kama yaran nan like Vanessa
KDS mix
ba ruwan mu da sokana rafa su yi surutu mu shanye su la kankana my flows got a juice nigga maso ku saka dan dana ka taro ni homie ai sul yendo ka sokala ka sokala ala alamo ni inda ke da ta shiga ni mota nake ala alamo ni inda ke da ta shiga ni mota nake ala alamo we killing the game we murder the beat we get in the beat ala alamo we killing the game we murder the beat we get in the beat ala alamo ala alamo ai chika ala alamo kala alamo hey ng yeah ke ma kala alamo
mix and master by KDS